Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar akan mitoci 25:49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger za ku iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lal da Niya. A yayin da duniyar giza ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, Baba Yakubu Makeri ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin saduwa da ku da wannan safiyar. A cikin shirinmu, Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zabe ko nadi, amma duk sai bayan labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Ambaliyar ruwa da guguwa mai karfin gaske yana daga cikin matsalolin da yanzu ke fuskantar mazauna kudu maso gabashin jihar Texas da ke nan Amurka, yayin da makwacciyar guguwar Harvey mai dauke da ruwan sama ta yi wa diren mikiya a ranar Juma'a. Wani hasashen yanayi da aka yi a yankin Houston ya nuna cewa mai yiwuwar ruwan sama ya sauka a wasu yankuna a yau Lahadi, wanda ka iya haifar da ambaliyar ruwa. A halin kuma da ake ciki, hukumar da ke hasashen yanayi ta ƙasa ta tabbatar da cewa an samu aukuwar guguwa mai karfin gaske har sau 7 waɗanda suka sauka tun daga ranar Juma'ar. Hukumomin tashar jiragen ruwan da ke jihar ta Texas sun sanar da cewa nan da sa'o'i 24-48 za su buɗe gaɓar tekun yankin bayan sun kammala auna irin asarar da aka tafka. A ranar Juma'a aka rufe tashar, inda aka hana ficewa da shigar jiragen ruwa a yankin. Ya kuma zuwa yanzu an tabbatar da mutuwar mutum guda a baki ɗayan jihar ta Texas sanadiyar wannan bala'i. Kwamishinan ƙungiyar Tarayyar Turai ya ce Brussels za ta ɗauki matakin katse tallafin da take baiwa ƙasashen da bakin haure ke fitowa daga nahiyar Afirka da Asiya, tare da saka ƙa'idodi kan harkokin kasuwanci da ba da takardun visa domin a tilasta musu karɓar bakin hauren da ba a ba su mafaka ba. A wata hira da aka yi da shi a jaridar The Times ta Burtaniya a jiya Asabar, Dimitris Avramopoulos ya ce shugabannin ƙungiyar ta EU na duba yiwuwar daina ba da kuɗaɗe da aiwatar da wasu manyan ayyuka a ƙasashen waɗanda aka ƙirƙiro domin hana mutanen yankunan ficewa daga ƙasashensu. Ya kuma ƙara da cewa ƙasashen da ba su ba da haɗin kai ba za su iya fuskantar fushin hana su takardun visa. A kwanan nan, ƙasar Jamus ta yi barazana hana jami'an ƙasashen da baƙin haure ke fitowa takardun visa domin sun ƙi ba da haɗin kai wajen karɓar baƙin hauren da aka mai da su ƙasashensu. A cewar Dimitris, ana duba yiwuwar saka jami'an diplomasiya da likitoci da ɗalibai da masu bincike a cikin rukunin waɗanda ake so a fara hana su takardun visar, waɗanda suka fito daga ƙasashen da ba sa karɓan baƙin haurensu idan aka mai da su gida. 'Yan'uwa da iyalan fararen hular da dakarun Somalia suka kashe bisa kuskure a wani samame da aka kai tare da haɗin gwiwar dakarun Amurka sun ce ba za su yi jana'izar mamatan ba har sai waɗanda suka aikata kisan sun ba da haƙuri. Yayin wani taron manema labarai da suka gudanar a Mogadishu, sama da shugabanni da 'yan'uwan waɗanda lamarin ya shafa 300 ne suka zargi dakarun Somalia da wannan aika-aika, inda aka kashe wasu manoma 10 a wata gona da ke ƙauyen Barire mai tazarar kilomita 55 daga Mogadishu, babban birnin ƙasar. Ba za mu yi jana'izar mamatan ba har sai gwamnati ta amince cewa mutanen da aka kashe ba su da wani laifi, kuma dakarun gwamnati ne suka kashe su, in ji Ibrahim Quraish, wanda aka kashe mai wani ɗan uwa mai shekaru 60. A ranar Juma'a, rundunar sojin ƙasar ta Somalia ta ce dakarunta sun kashe mayaƙan Al-Shabab 8 a lokacin wani samame bayan da aka buɗe musu wuta. Amma daga baya kuma sai ta ce dakarunta tare da haɗin gwiwar na Amurka sun kashe fararen hula 10 bisa kuskure, ciki har da yara ƙanana guda 3. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar China ta haramta gudanar da duk wata sabuwar hulɗar kasuwanci da Koriya ta Arewa, kamar yadda ma'aikatar da harkar kasuwancin ƙasar ta faɗa a wata sanarwa. Wannan mataki da China ta ɗauka na daga cikin matsayar da aka cimma a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a farkon watan nan. An wallafa sanarwar ce a shafin yanar gizon ma'aikatar, inda aka nuna cewa wannan mataki zai fara aiki ne nan take, inda ta jaddada cewa duk wata sabuwar hulɗa da ta shafi mallaka ko faɗaɗa harkokin kasuwanci da wani mutum ko wani kamfani daga Koriya ta Arewa a China za ta zama haramtacciya. Ma'aikatar har ila yau ta bayyana cewa ba za ta rattaba hannu akan wata sabuwar hulɗar kasuwanci da 'yan China ke so su kafa ko wata masana'anta a Koriya ta Arewa ba. A farkon watan nan ne, kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da sabbin takunkumi akan Koriya ta Arewa, bayan da ta yi gwajin wasu makamai masu linzami kirar ballistic da za a iya harbawa daga wata nahiya zuwa wata da zimmar kwance mata da marar yaƙi. Adadin mutanen da suka mutu a wata zanga-zanga da ta barke a India ya kai 36 bayan da wata kotu ta samu wani malamin guru da laifin yi wa wasu mabiyansa biyu fyaɗe. Daraktan 'yan sandan jihar Haryana B.S. Sandhu ya ce kusan mutane 570 suka ji raunuka yayin wannan zanga-zanga a arewacin ƙasar ta India. Dabin dubatar mabiya malamin ne wanda yake kiran kansa Dr. Gurmit Ram Rahim Sinjin Insan suka yi bori a ranar Juma'a bayan da kotu ta same shi da laifi. Rahotanni sun ce magoya bayan nasa sun yi ta cinna wuta a gine-ginen gwamnati sannan suka rika kai hari akan 'yan jarida da 'yan sanda. Lamarin da ya sa 'yan sanda suka yi amfani da hayaki mai sa hawaye tare da harba bindiga a sama domin razanar da masu zanga-zangar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Ladan Ibrahim Ayawa da shirin zabe ko nadi.
Jama'a barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai leka kasar Kenya ne inda aka yi zabe a gama kuma har aka rantsar da wanda ya lashe zaben shugaban kasa amma kuma zaben ya bar baya da kura domin ko waɗanda suka yi takara da shugaban kasar da ke kan karagar mulki wanda kuma hukumar zabe ta ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zabe wato Uhuru Kenyatta da sauran waɗanda suka yi takara da shi sun ce ba zabe aka yi ba nadi hukumar zaben kasar ta yi. Da farko dai ga abin da Fulachi Fukati shugaban hukumar zaben kasar ke cewa sa'alin da yake bayyana sakamakon zaben.
My coin is number 13,357, representing 0.09%. Number of counties is at least 25% of votes, valid votes, zero. Joseph William Nyaga, 42,259, representing 0.28%. Number of counties is at least 25%, zero. Raila Odinga, 6,762,224. Returning 44.74%. The number of counties, the candidate has attained at least 25%, 29. Now, having fulfilled the requirement by law,
Gaida sakamakon zaben ya zo mana. Da farko Michael Wanena Maura ya samu 13,333 yana da kashi 9. Joseph William Thigayaga ya samu 42,259 yana da kashi 28. Raila Odinga ya samu 6,752 yana da kashi 44.74. To shi ko Uhuru Kenyatta bayan ya cika dukkan sharuɗan da doka ta tanada, kana ya samu 8,803 yana da kashi 54.72, kana ya samu kashi 35 a dukkan kananan hukumomi. Don haka, ina mai farin cikin ayyana shugaba Uhuru Kenyatta a matsayin sabon zababban shugaban ƙasar Kenya, yayin da William Ruto shine mataimakin shugaban ƙasa. Da haka zan yi amfani da wannan damar domin mika takardar shaidar cin wannan zaben ga sabon shugaban.
Jim kaɗan da bayyana sakamakon zaben ne ko baya ga ƙorafin da wasu 'yan ƙasar suka yi musamman 'yan adawa na cewa an yi maguɗin zaɓe haka kuma sun zargi ɗaya daga cikin kwamishinonin zaben ƙasar wadda aka fi sani game da wannan harkar zaɓe wato Rosalyn Akombe cewa ta gurta bar ƙasar ta zo na Amurka bayan rawar da suka yi zargin ta taka na maguɗin zaɓe. To sai dai Rosalyn ɗin ta zarci wannan gidan rediyo inda abokin aiki na sashin Turanci Shaka Sali ya tattauna da ita akan wannan zabe kuma ta karyata cewa ita ba gudowa ta yi ba domin Amurka kamar gida yake gare ta. Ga dai abin ta shedawa Shaka Sali ɗin a cikin tattaunawar tasu.
I really wish to invite David to look through the CVs, the resumes, the curriculum vitae of all the 7 commissioners before he makes the conclusion he is making. As you can see, I'm streaming in from the United Nations offices where I spent many years working, and many years working in various parts of the world on elections. So if you look at the collective experience that we have as commissioners, the 7 of us, there is enough there. But beyond looking at the commissioners, the IBC is an institution. It is an institution that should stand beyond the 7 commissioners. And we are proud of the work of our staff in the various constituencies. We have 290 staff in each constituency. We have 47 staff in each of the counties who are doing an extremely important job, who have run elections in the country, who know what it is to run elections. What they needed is leadership and inspiration, and that is what the commissioners are providing under the leadership of Chairman Wafula Chebukati. But in terms of experience, in terms of knowing what it is to run elections, I mean, you know, we Kenyans sometimes shortchange ourselves. We are one of the many African countries.
Na so a ce Joseph wanda yake san farko na zargin kwamishinonin zaben kasar mu a ce ya dubi takardun bayanan waɗannan kwamishinonin tukunna kafiye yake hukunci. Misali yanzu haka da kake magana da ni ina nan ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya ne inda na kwashe shekaru da dama ina aiki a sassan duniya daban-daban kuma aikin da nake yi shine ayyukan da ke da nasaba da zabe don haka akwai buƙatar duba irin ƙwarewar da mu kwamishinonin zaben kasar Kenya ke da ita akan harkan zabe kafin wani ko wasu su yanke hukunci akan mu. Kai a jebatin zaben ma masu sukar musu kwana da sanin cewa hukumar zabe hukuma ce mai zaman kanta kuma mai cin gashin kanta wadda tafi karfin waɗannan kwamishinonin zaben bakwai. Da farko dai duk wanda ya ga aikin da muka yi a fadin mazabin kasar idan zai adalci ya san cewa ma'aikatan mu sun taka rawar gani na ganin an samu zabe ingantacce. Waɗannan jami'an da suka shugabanci ayyukan zaben ba wai wannan zaben ne karo na farko da suka gudanar ba a mutane ne ƙwararru kuma sanannu a harkan zabe dan haka ba wani abu sabo da suke bukata illa shugabanci na gari wanda kuma bakin gurgurdan hali shugaban hukumar zaben kasar Wafula Chebukati yayi haka. Baran faɗa maka idan an yi batun tafiyar da zabe na gari kusan a nahiyar Afirka idan baka ce muna gaba ba to ba za ka raina mana ba. Mu 'yan ƙasar Kenya mukan manta da baiwar da Allah ya mana idan an zo batun zabe domin sau tari wasu ƙasashen Afirka suna koyo ne daga gare mu idan an yi batun zabe. Shaka in faɗa maka gaskiya wannan abu da ke fitowa a ƙasar mu ba sabon abu bane a ƙasashen mu na Afirka komai irin yadda hukumar zabe ta yi kuwa dan haka batun cewa na gudo na zo nan Amurka wannan zance ne kawai irin ta 'yan siyasa domin kowa ya sani ya sai ina da alakar aiki da Majalisar Ɗinkin Duniya kuma game da harkokin zabe dan na zo nan bayan kammala zabe ba wanda zai ce na gudo ne.
To wai shin me yasa Afirka da wuya ai zabe a ce an wanye lafiya? Wakilin sashen Hausa Abuja Nasir Adamu Hilkaya ya tattauna da wani masani harkokin zabe a Afirka wato Abubakar Atiku Yusuf Jos akan wannan batu kuma ga yadda tattaunawa ta su ta kasance.
Atiku, menene yake kawowa matsala a duk in an yi zabe a Afirka zaka tarar ba a wanyewa lafiya? Misali ga abin da ya faru kwanan nan a zaben Kenya tsakanin shugaba Uhuru Kenyatta da shugaban 'yan adawa Raila Odinga. In ka tuna ga matsalar da aka taba samu a kasar Gambia tsakanin tsohon shugaba Yahaya Jami da Adamu Barrow da ya lashe zaben, shin me yake kawo wannan matsalar ne a Afirka ya zama ba a wanyewa lafiya?
To babban matsalar shine son zuciya. Son zuciya na shugabanninmu da kuma son mulki da kwadayin dawwama akan mulkin. Ya kamata mutanen Afirka mu canza tunaninmu na cewa mulki na demokradiya daban, mulki na gargajiya daban. Da dama an rene mu ne akan mulki na gargajiya, har yanzu demokradiyan bata gama shiga jikin mutanen mu sosai ba. Shi yasa kake ganin idan mutum gashi zaben aka yi amma so yake ya mutu akan lamarin. Yanzu ka duba maganar Kenya da kake magana Uhuru Kenyatta da Raila Odinga. Raila Odinga ya dade yana adawa. Uhuru Kenyatta tun da aka samu independent mahaifinsa shine shugaba na farko, bayan ya zo ya ba wani, yanzu in ka duba kuma ɗansa ne yake yi. To babbar matsalar da ake samu idan an zo an yi zaɓe adawa ya ci, shi wanda yake kan madafan iko yakan yi amfani da madafan ikonsa da kuma hukumar zaɓe, canza zaɓe ake yi, a'a ana bashi ofahan ne wanda shi ɗan adawa baya samu. To shine babba inda matsalar ya kamata a duba. To amma tunaninmu anan shine ya kamata shugabannin Afirka su dinga tunani kuma su dinga kyakkyawan hali somin su dinga samun yabo irin na Nelson Mandela. Nelson Mandela ka sani ya yi shekara 26 a cikin fursuna domin ya samu kasarsa 'yanci. Idan akwai shugaban da ya kamata a ce ya mutu akan mulki mutanensa su bashi lasin har abada babu kaman Nelson Mandela. Amma saboda shi tunaninsa kasarsa ta ci gaba ba wai son kansa ba, kaga da ya shekara 4 sai ya bari aka yi zaɓe da kansa ya sauka. To kamata ya yi shugabannin Afirka su dinka ɗaukar darasi irin na Nelson Mandela, idan kai ya zamana cewa kasar ka kake sawa a gaba ba san ranka ba, babban abin da yake damun mu a Afirka da shugabanninmu shine ba kasar da talaka bane a zuciyarsu, a'a su da ƴaƴansu da san ransu shine suke sawa a gaba as a priority, maimakon su sa kasar da al'ummar kasar da cigaban kasar a gaba sai su sa san ransu da san cigaban ƴaƴansu a gaba. Shi yasa mutum yake hawa kan mulki baya so ya sauka har sai ya mutu akan mulki.
Dan muka duba menene ma tukunna kafin mu cigaba da hirar nan ra'ayinka kan Kenya din da aka yi zabe kwanan nan, wasu dai suna cewa kamar zaben an yi adalci amma ƴan adawa karkashin Shirela Odinga sun ce san ba haka bane.
Shi abin da nake gani ya kamata a ce Uhuru Kenyatta, tunda mahaifin shi ya yi shugabancin nan, shi ma ya yi shugabancin nan, to abin da ya faru a baya na kashe-kashe lokacin da aka yi na farko wanda shugaban kasa Obasanjo ya sasanta har Shirela Odinga aka bashi ya zama prime minister, to kamata ya ce Uhuru Kenyatta su haƙura da mulkin nan tunda mahaifinsa ya yi, shi ya yi, ai abin ba gado ba ne. In dai ana son zaman lafiya tunda ba kabilarsu ba ce kadai a kasar, to kamata ya yi abin da ake kira rotational presidency, ya zama ne cewa wani bangaren ya yi domin zaman lafiya. Domin in ka duba, kamata ya shugabanni su dinga duba ran dan adam ya fi musu daraja a kan mulkinsu, to amma shugaban na Afirka sun fi ganin darajar a mulkinsu a kan ran dan adam, domin da suna kallon ran dan adam ya fi daraja a kan mulkin da suke kai, to kamata ya ce idan mutum ya shekara hudu in akwai kabilu da yawa a kasar sai a miƙa ma wata kabila ta hanyar zaben cikin fasaha da hikima su ma su yi dan a zauna lafiya.
Wannan ya nuna fa wasu shugabannin Afirka ra'ayi cewa sun zama kamar sarakunan gargajiya ko da ma a ce ana zaben. Yanzu an duba kamar abin da yake faruwa a Kamaru, shugaba Paul Biya, abin da yake faruwa a Zimbabwe na shugaba Robert Mugabe, da wasu kuma shugabannin ma da gadon ma mulkin kusan za a ce ake yi, ya nuna wannan yana nuna kenan kamar har yanzu akwai nau'i na sarautar gargajiya a demokradiyyar Afirka.
Shi ne nake ce maka yadda aka rene mu ne, kuma mutanen shugabannin namu akwai wannan yanayin, domin ka san tun kafin su tura masu mulki sun zo sun tafiyar da abubuwan da ake kira indirect rule ta hanyar sarautar gargajiya. To har yanzu wannan harkar sarautar gargajiya ta yana jikin mutanenmu na Afirka. Mutum ya hau kan mulki yana so ya mutu a kai kuma ƴaƴansa su gaje shi, ko kuma ya kawo wanda yake so ba wanda mutane suke so ba. Ya kamata lallai a canza wannan lamarin. Bai kamata a ce sai wanda shugaba yake so saboda ya yi barna yana gudun kada wani dan opposition ya zo ya banka da mashi abin da yi ba, ya ce lallai sai wanda yake so ko mutane suna so ko ba sa so.
To jama'a, duka da kuma nan yau shirin zai diga aya. Sai wani sati a jimu da wani sabon shirin, amma da abokan aiki na da su kada da Ibrahim Jarmai, Maryam Bugaje da Nasir Adamel Kaya da ma bakon nasa Abubakar Atiku Yusuf da Chubahiro Judone wanda dai da sautin shirin, ni madugun shirin Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Masu sauraro, kamar yadda muka saba gabatar muku a kowace ranar Lahadi, ga rahoton mu na musamman, a yi sauraro lafiya.
Matsalar wutar lantarki a Najeriya matsala ce da ta dade tana addabar kasar, lamarin da ya sa wani mataki na shawo kan wannan damuwa. Gwamnatin da ta shude ta mika aikin raba wutar zuwa ga hannun kamfanoni masu zaman kansu da zimmar ganin za su iya shawo kan wannan matsala. To sai dai masu lura da al'amura a Najeriya sun jima suna korafin cewa halin da ake ciki dangane da samar da wutar lantarki goma jiya da yau. Ko da yake kamfanonin da ke lura da raba wutar da ke hannun ƴan kasuwa sun kalubalanci wannan ikirari. Tun a tashin farko dai, daga cikin masu sukar tsarin mayar da aikin raba wutar lantarki zuwa hannun ƴan kasuwa, har da kungiyar ma'aikatan da suka dade suna aiki da fannin wutar lantarki tun tana hukumar NEPA har ta dawo zuwa hannun ƴan kasuwar. Comrade Musa Yunusu Ayiga shine mataimakin shugaban kungiyar ma'aikatan kamfanonin raba wutar lantarki na ƙasa, kuma yayin wata ziyara da ya kawo nan Amurka a kwanan nan a ƙarƙashin lemar kungiyar, na zanta da shi kan batutuwa da suka shafi fannin wutar lantarki a Najeriya, musamman kan gwagwarmayar da suke yi da kamfanonin kan yadda za a inganta aikin. Inda na fara da tambayar shi halin da fannin wutar lantarki yake ciki a Najeriya tun bayan da aka koma hannun ƴan kasuwa.
Ba abin da ya canza, shi yasa tun daga farko mun nuna ma mutanen Najeriya cewa sadda kamfanin NEPA ba shi bane. Don komin da za a yi da gaggawa ba ta da amfani. A yanzu abin da yake faruwa, waɗanda suka saye wannan kamfanin sun zo ne da waɗansu selfish interest kamar yadda Turawa suke faɗa,
wato kamar na son kai kenan,
son kai suke da shi, sun zo suka kori waɗanda suke da ilimin aikin, waɗanda suka san aikin, sai suka kawo yan uwan su waɗanda ba su da komai na maganan aikin nan, sai aka ɗibe su. Waɗansu ma ba su gama karatun ba, an kakkawo su suna ciki. To waɗanda ma suke cikin wanda ba kore su ɗin ba, sai aka mai da su kaman bayi. Sai an kawo yara waɗanda ma ba su gama karatu ba, to sai ana nan waɗanda suke ciki sai suka zama frustrated. Wato mai Hausa suka nufi ne,
wato sun zamanto sun kuntata kenan.
Sun kuntata. To za ka ga aikin ma ba zai tafi daidai yanda ya kamata ba. A yanzu yanda nake gaya maka ma Yola Electricity Distribution Company, kwanan nan za mu tunkare su don sun fito da wani tsari wanda bai kamata ba akan za su mai da waɗanda suka yi aiki a kamfanin NEPA da a mai da appointment din su contract, sannan su ɗibi waɗansu sabbi waɗanda ba su da ilimin aiki. To waɗannan ma mun ba su shawara, kuma kwanan nan za mu yi meeting da su, za mu samu zama da su, in suka ki kuwa to za mu nuna musu.
Comrade, a lokaci da dama, kuma a lokuta da dama akan zargi ku kungiyar ma'aikatan sama da wutar lantarki da cewa kun fi mai da hankali kan bukatunku na kanku, ba ku cika mai da hankali wajen inganta shi wannan fanni na sama da wutar lantarki ba.
A yanda wayansu suka yi tunani kenan, a lokacin yan Najeriya da kansu yanda ka faɗan nan haka din ne, suka ce ai saboda kuɗi ne kawai, in kun ga kungiyar NEPA suna ihu suna holo to suna so ne a kara musu kuɗi, amma ba hakan take ba. Mutane ne ba su fahimta ba, amma yanzu a yanda muke magana nan, wallahi tallahi yan Najeriya da dama sun san gaskiya na yanzu.
To amma duk da irin wannan fafutuka da kuke yi, kusan za a iya cewa gwammajiya da yau in ka duba yadda ake samar da wutar lantarki a Najeriya.
Eh, haka din ne. Jiyan tafi yau kyau. A yanda tafiyan take.
To me yasa aka tsinci hali, aka tsinci kai a cikin wannan hali?
Wato abin da yasa kamar yadda na faɗa maka da farko, mutanen da suke ciki yanzu ba su da ilimin aikin nan. Kuma ita kamfanin NEPA ba kaman sauran kamfanin wanda za ka samu ko kana da ilimi ko baka da ilimi za ka iya ka aiki a wajen ba. A'a, yanda Bature yake faɗa, wannan technically oriented organization ne, wanda kuma dole ne za ka samu mutane ƙwararru wanda suka yi aikin, suka samu ilimin wannan aikin, su ne ya kamata su zo su yi aiki a wannan kamfanin. Amma yau an waye gari ba haka ake samuwa ba. To shi yasa ba za a taɓa samu abin da ake so ba sai an koma an gyara ta.
To wannan taro da kuka zo a nan Amurka, wani hukumance waɗannan dabaru aka koya muku kan yadda za ku tunkari wannan matsala a samar da maslaha?
Yawwa, wato abin da aka koya mana shi ne, wato ba irin ta da ba wanda za a fito a yi ta buga tebur, a yi ta ihu, a yi ta zanga-zanga, ba shi ba ne. Ku je ku zauna da su, ku nuna musu gaskiya, su gane hasken abin da ya kamata cewar kasa ta ci gaba, ga yanda ake yin ta, ba yanda ake yi a da ba. A koya musu, in suka ki ji to shine kuma za a sake nuna musu waɗansu hanyoyi daban waɗanda su ma ba su sani ba, wanda za a billo musu da shi.
Kana ta su kana batun bangaren gwamnati kenan ko su yan kasuwa da suke gudanar da wannan fanni na wutar lantarki?
Musamman ma yan kasuwa. Gwamnati kuma suna da kuskure. Akwai waɗanda suke cikin gwamnatin nan waɗanda su ma suna da hannu dumu-dumu a cikin ayyukan wuta.
Kamar me kake nufi kenan?
Wata abin da nake nufi a nan, akwai waɗanda suke da hannun jari a ciki, su ma a ɓoye ba sa so su nuna cewa su suna nan, kuma suna da mukami a cikin gwamnatin, so suna hana ruwa gudu.
Yanzu comrade, kamar wace hanya kake gani za a bi a shawo kan matsalar samar da wutar lantarki a Najeriya ta yadda za a zo a naɗa hannu a zauna ana hamdala cewa lallai yanzu abubuwa sun inganta?
Abin da ya kamata a yi shi ne gwamnati ta kasance su ma suna da gaskiya, su fito da tsari, su neme mu, mu waɗanda muke da ilimin abu, mun san junanmu, su tambaye mu kamar yadda kake tambayan nan, me ya kamata a yi, abu ya lalace. To mu ɗin nan za mu fito musu mu ce ga tsari, ga yanda za a bi a samu kan wannan abu, kuma komai zai tafi daidai. Don mun zo kuma mun koyi abubuwa da yawa, kamar kasan nan ne ta Amerika yanzu, for example, tun da muka zo wuta bai taɓa yin blinking ba, bai lai a ce an ɗauke.
wato bai taba koda a ce ya kada ba
bale a ce an dauke ta to haka muke so Najeriya in Allah ya da ta kasance haka da kuma duk wanda ya san gaskiya ce sai dai yake amma wanda yake da kishin kasan mu Najeriya a zuciya in ya gan gaskiya wallahi sai bi kuma an riga an nuna mana gaskiya insha Allah muka koma gidan Najeriya za mu nuna musu wannan gaskiya
Amurka da Najeriya kasashe ne daban-daban misali idan kuka yi amfani da wannan dabara da aka koya muku ko gaba ta yi aiki ba wani mataki za ku dauka
ai mataki mu na union koyar ga yasanta za mu fito ne da zanga-zanga yanda dan ma muka saba na kowa duniya ta ji mu kawai kuma in aka ji za a fito a ce me yasa to daga nan akwai ILO mutanen suna nan da yawa so za su fito kuma akwai kungiyan wanda ake kira non governmental organization suna nan suma kowa yana nan on standby za su zo su taimaka a samu mu abun nan insha Allah za su samu kan
akwai sabon kungiyar ɗan kwadugo da aka ce an samar a wannan kungiya ta kuta ma'aikatan wutar lantarki kaman hakan an samu rabo kawai ne tsakanin koko da yaya kake ganin abun
eh wato abinda ya kawo ga wannan sabon tsarin na kungiyan apart from NLC da kowa ya riga ya saba ji da TVC akwai ULC wanda aka form dan wato saboda zuwan private sectors
don bangaren yan kasuwa
yawa yan kasuwa bangaren yan kasuwa don ita NLC tafi lura da kuma kula da ma'aikatan gwamnati ne to wannan tsari shine zai taimaka wa waɗanda ba aikin gwamnati suke yi ba sai kaman su bankuna da sauransu to wannan ULC din sune za su yi musu aiki kuma shugabanta shine Comrade Joe Ajero kuma Comrade Joe Ajero din nan shine kuma General Secretary na kungiyar ma'aikatan bangaren wuta na Najeriya
Comrade Musa Yunusa Ayiga kenan mataimakin shugaban kungiyar ma'aikatan kamfanonin raba wutar lantarki a Najeriya to dan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku ji cewa wani bangaren kamfanonin raba wutar lantarkin a Najeriya ya maida martani inda yace
wato game da tambayanka cewa halin wutar lantarki ta barbare ba kamar yadda aka karba ba wannan ina ganin magana ba gaskiya ba dan duk wanda zai lura cewa dai daga wato watan hudu zuwa yanzu an samu daidaiton wutar lantarki kusan mafi yawan ciya jihohin Najeriya
to sai biyo mu a shirinmu na mako mai zuwa domin din sauran martanin da suka mayar daga irin zargi-zargen da kuka ji a wannan hirar yanzu a madadin Ibrahim Abdulaziz da ya taimaka wajen hada wannan shiri ni Mahmud Lalo nake cewa sai wani mako idan Allah ya kai mu
Ƙarshen rahoton namu kenan a wannan karo sai a kasance tare da mu a wani mako mai zuwa inda za mu zo muku da wani sabon rahoto na musamman a kasance lafiya. Muryar Amurka daga nan Washington DC.
Duka-duka da wannan ne muka kawo shirye-shiryenmu na wannan safiyar sai kuma wani jiko za ku sake jin mu dauke da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakubu Makere ne ke sallama da ku a huta lafiya.